Shine kudibi, dan kudibi, jikan kudibi kuyo duba Wannan martabar, babu mai ita sai shehu Tijjani
Shehu Tijjani, kaliba shehu Tijjani
Shi kalmi shehu ne bai sa kansa a yaya ba Bai dauka ya fi sauran bari dan shehu da nuna girma ba Shi bai kwanta gidansa ya bar wa muri dai kwashe gara ba
Su
kewa ta sanya muke kuka sabon
More music at houseofsongs.com.